amina Allah kare ka kare mana amina ka kare mu da hasada da mai mana amina Allah hore ka hore mana amina gurin sana'o'in namu ka buda mana amina dan jarabawa ta zo mu daudan gana amina barcewa wance wane ne mana amina amina a a ziyada 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 ta antina murina wake rausaya da gangar wake na hajiya ziyada mai masoya aljanna shine taken naki dan gani mai da idona an gaishe ki sarauniya ta matan saudiya yau zan can manya ke kara sai ku yi baya hajiyoyi